Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauraro abokan aiki muka sake dawo a shirin manhaji a yau ranar Juma'a 23 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa ɗan kwanakin bayan nan ne Najeriya da ƙasar Rwanda suka rattaba hannu a yarjejeniyar kan sararin samaniya da kuma zuwa duniyar wata. Ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya, Farfesa Isa Ali Fantani, ya bayyana wa muryar Amurka irin alfanun da Najeriya za ta samu daga wannan yarjejeniyar. Sannan hedkwatar rundunar sojin Najeriya ta mai da martani kan zargin da ake cewa jiragen yakin kasar sun hallaka wasu fararen hula 63 a jihar Zamfara. Kuma kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya karɓi makamai da aka turo ta jirgin ruwa daga Koriya ta Arewa don taimakawa sojojin Rasha a Ukraine, wanda alama ce ta faɗaɗa rawar da kamfanin ke takawa a wannan rikici. Mai kamfanin Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya musanta batun da ya bayyana a matsayin tsegumi da shaci faɗi. John Kirby, mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House, ya ce Wagner na neman masu samar da makamai a duk faɗin duniya don tallafawa ayyukan sojinta a Ukraine. Ya shaida wa manema labarai cewa za mu iya tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kammala jigilar makamai na farko ga Wagner, wanda ya biya kuɗin kayan. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta kai rokoki da makamai masu linzami cikin Rasha na amfanin Wagner. Kungiyar Tarayyar Afirka da Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka sun yi Allah wadai da yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a Gambiya. Gwamnatin Gambiya ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hanbarar da shugaba Adama Barrow. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce rashin yin garan bawul a harkar tsaro ne ya haddasa wannan sabon yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan karamar ƙasa ta Yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa da gwamnatin Gambiya ta fitar a ranar Laraba da ta gabata, ta ce rahotannin sirri sun nuna cewa wasu sojojin kasar na shirin hanbarar da gwamnatin da aka zaɓa. Mai shari kan siyasar Gambiya, Saiti Matijo, ya ce mutane sun damu da halin da suke ciki na tattalin arziki, amma ba sa goyon bayan tsoma bakin sojoji a harkokin siyasar kasar.
There are so many other issues that people are worried about. But of course, we know for sure that majority of Gambians are anti-coup, based on survey data.
Ya ce akwai wasu batutuwa da dama da mutane ke damuwa da su, amma kuma mun san cewa mafi yawan 'yan Gambiya suna adawa da juyin mulki bisa bayanan ƙuri'ar jin ra'ayi. Wannan wani ɓangare ne na tattaunawa. Abin mamaki ne da aka ji cewa wata ƙasa ce ke jagoranta. Don haka a yau akwai mutane suna tambayar ko wannan mamakirci ne. An sake zaɓen shugaban Gambiya Adama Barrow a watan Disamba 2021, inda ya samu adin shekaru 5 na biyu. Amurka na duba ƙarin matakai da za ta kaka ba wa 'yan Taliban na Afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata, a cewar wata babbar jami'ar diplomasiyya a Amurka. Karim Deka, shugabar ofishin jakadancin Amurka a ƙasashen kudancin Asiya, ta fitar da wani gargaɗi da yammacin ranar Laraba kwana guda bayan da mahukuntan ƙasar suka dakatar da ɗalibai mata shiga dukkan jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu na Afghanistan har sai baba ta gani. Deka ta shaidawa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga ofishinta da ke Doha a Qatar cewa shugabanni a Washington na yin nazari kan matakai da dama don nuna yadda 'yan Taliban ke bin hanyar da bata dace ba. Ƙasar Qatar ne inda Washington da sauran manyan ƙasashen yammacin Turai suka kafa ofisoshin jakadancinsu na Afghanistan tun watan Agustan 2021, lokacin da ƙungiyar Taliban ta karɓe Afghanistan, yayin da sojojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Amurka suka fice bayan kusan shekaru 20 na yaƙi.
muku sauran labaran duniya bari mu shiga a ga rahotannin mu. Yan kwanakin bayan nan ne Najeriya da kasar Rwanda suka rattaba hannu a yarjejeniya kan ayyukan sararin samaniya da kuma zuwa duniyar wata. Ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya, Profesa Isa Ali Fantani, ya bayyana wa muryar Amurka irin alfanu da Najeriya za ta samu daga wannan yarjejeniyar. A wannan rahoto na musamman da wakilinmu Alhassan Bala ya hada mana.
Karsha ta kenan da yayi bayan da duniya ta yi murnar nasarar da Amurka ta yi na yadda ƴan sama jannatinta suka kasance na farko da suka sauka duniyar wata a watan Yulin shekarar 1969. Baya ga batun makaman yaki, abinda kasashen duniya da suka ci gaba ke amfani da shi wajen nuna karfi da isa shi ne ta hanyar nuna ilimin sararin samaniya da kuma kokarin zuwa wasu duniyoyi. Masanin tarihi Malam Abdulrahman ya bayyana irin abubuwan da suka faru tun fara zuwa duniyar wata.
Sunana Abdulrahman Muhammad, malamin a tsangayar tarihi dake kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a dake Kano wacce ake kira CAS. A tarihin zuwa wata da kuma sauka a wata zai ya dauko kusan asali ne tun lokacin yakin cacar baki da aka fara shi bayan yakin duniya na biyu tsakanin Rasha da kawayenta da Amerika ita ma kuma da kawayenta. To tun daga wannan lokacin kowace take kokari ta ga cewa ta fi daya a karfin makame da kuma ya kasance ta mamaye duniya ba da ta fi daya karfi. To a kawo yanzu dai za a iya cewa an sauka a wata a duniyar wata so shida kuma mutane 12 su suka sauka a duniyar wata. To tun daga wannan lokacin kuma sai zamanto hankali ya karkata akan ba zuwa wata ba amma kaddamar da tauraron dan adam wanda zai iya kawo wasu bayanai kamar na sirri a dauko abubuwa kamar da muke gani a talabijin yanzu ana abu kana gani a ana yana faruwa kana ganin su a yanzu.
Domin karfafa tare da ganin an cimma manufa ta zuwa duniyoyin sararin samaniya, kasashe 10 waɗanda suka hada da Amurka, Australia, Canada, Italia, Japan, Luxembourg, Ukraine, Burtaniya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Koriya ta Kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a shekarar 2020. Wasu ƙasashe sun shiga bayan wannan shekarar don amfana da sararin samaniya da samun nasarar ci gaba da zuwa duniyar wata da ma duniyar Mars. A satin da ya gabata sai ga Najeriya da ƙasar Rwanda sun shiga jerin waɗancan ƙasashe 21 kuma suka zama na farko a Afrika da suka shiga wannan batu. Ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Farfesa Isa Alfantani ya bayyana wa muryar Amurka abin da ke cikin yarjejeniyar.
Na farko yarjejeniya cewa kowace ƙasa ba za ta yi aiki da sararin samaniyanta kawai don cutar da wani babu dalili ba, ya zama peaceful utilization, wato ya zama abu ne muke yi don ya taimaki duniya ba ne da hannun agogo baya ba. Na biyu akwai taimakekeniya tsakanin kasashen da suke ciki, abinda wata kasa ta iyawa take nema za a taimaka wa juna a ciki da makamantansu.
Yarjejeniyar dai za ta baiwa kasashen biyu damar samun bayanai kan sararin samaniya da duniyoyi tare da kuma yiwuwar tura wakilai zuwa duniyar wata idan za a je. Ko ina alfanun wannan yarjejeniya ga Najeriya?
Mun rattaba hannu da SpaceX na Elon Musk. Za su zo Najeriya za su samar da internet insha Allah. Zai magance matsalar da muke fama waje kaza a quality service ba a jin dadin sa, wuri kaza muna complain an je an yanka mana fiber optics a lokacin yin hanya saboda kullu kana bata mana kayan ayyuka, shi yake kara sa quality na service yake raguwa. So kaga an yi zaman muna da internet kawai na sama ne a duniyar Najeriya, to kaga matsalan tona zai matukar sauki a kasar. kuma kaga matsalan tunanin waje kaza ba su da internet a ina so in kira mutanen kauye babu in aka fara wannan a cikin watanni kadan muna fatan duk Najeriya a kowane jeji kake a Najeriya zaka yi makin waya kuma zaka iya ganawa da wani to kaga wannan iya daga cikin fa'idodi da muke ga su tace yanzu daga cikin space exploration ana iya samun food security quality of food da ake ci global food crisis yanzu matsalolin abinci a duniya yana zama matsala musamman waren da basu da kwanciyar hankali so kaga wannan zai taimaka wajen rubanyawa
a inda za a iya cewa nesa ta zo kusa musamman ga ƴan Najeriya ko ya suka ji kan wannan yarjejeniya
sunana Ibrahim Kadiru Sule a gaskiya a matsayina na matashi amma wanda nake bibiyar wannan harkar space a duniya gabaki daya abun farin ciki ne kai maka ga kasar ka ta bilai kasashen da suka shiga ba
ni sunana Abbas Yusuf wannan yarjejeniya da Najeriya ta saka ta yarjejeniyar harkokin sararin samaniya zuwa kuma duniyar wata wato abu ne mai kyau saboda bai kamata a ce kasa irin Najeriya ba wacce take cike da al'umma fiye da miliyan 200 an batta a baya wajen harkar fasaha ta zamani ta sadarwa domin abu ne mai kyau wajen haɓaka mata tattalin arziki da zamantakewa da kuma alakatar sauran kasashe
baya ga shiga wannan rukunin kasashe wata rana ana sa ran Najeriya na iya samun ci gaban kimiyyar da za ta iya tura ɗan sama jannati zuwa sararin samaniya da kashin kanta Alhassan Bala sashen Hausa na Mirar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Alhassan Bala yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya
Shugaban hukumar leken asirin Isra'ila Mossad ya faɗa jiya Alhamis cewa Iran na neman fada da samar da makamai na zamani ga Rasha kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana gargaɗin na David Bania ya zo ne bayan da Amurka a farkon wannan wata ta nuna fargaba kan cikakken ƙawancen tsaro tsakanin Tehran da Moscow wacce ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata a watan Nuwamban da ya wuce Tehran ta yarda cewa ta aike da jirage marasa matuƙa zuwa Rasha amma ta dage cewa an yi jigilar su ne kafin mamayewar muna gargaɗi game da manufar Iran nan gaba wadda ke ƙoƙarin ɓoyewa na zurfafawa da faɗaɗa jigilar makamai na zamani zuwa Rasha na faɗaɗa aikin inganta makamashin uranium da kuma zafafa hararar da suke kaiwa ƙasashen musulmi a yankin an ambato Bania yana faɗar haka ne a yayin bikin Yahudawa na Hanuka jiya Alhamis marasa lafiya tsofaffi sun yi layi a sassan asibitocin manyan biranen ƙasar China yayin da ƙasar ke fama da wani zagayen waɗanda ke kamuwa da COVID-19 ƙwayar cutar tana yaɗuwa a duk faɗin ƙasashen yankin Asiya a barkewar da hukumomi suka ce ba zai yiwu a bi diddigin waɗanda suka kamu bayan kawo ƙarshen gwajin dole da yawa kuma yayin da ake samun hauhawar waɗanda ke kamuwa Washington ta yi kira da Beijing da ta bayar da bayanan ɓarkewar cutar COVID tana cewa yawan adadin waɗanda suka kamu na China ya shafi duniya a makale da bututun numfashi a ƙarƙashin tarin barguna wani dattijo ne da ke ɗauke da COVID-19 ya kwanta yana nishi a kan gadon ɗaukar marasa lafiya a sashen gaggawa na wani asibiti a tsakiyar ƙasar China wani ma'aikacin jinya a asibitin jami'ar Chongqing wanda ya tabbatar da cewa tsohon majinyacin COVID ne ya ce yana ɗaukan sama da mutane 10 a rana kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na waɗanda suka kamu da coronavirus ne
Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabbatar rundunar sojin Najeriya ta maida martani kan zargin da ake cewa jiragen yakin kasar sun hallaka wasu fararen hula 63 a jihar Zamfara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A wani kokarin kawo ƙarshen aika-aikar ƴan bindiga dadi a jihar Zamfara. Jiragen yakin sojojin saman Najeriya sun kai dauki tare da farma ƴan bindiga dadi da suke kokarin afkawa al'umman Malele ruwan tofa da ƴan awaki a yankin Karamar Kumar Maru. ƴan bindigar sun tsere zuwa ƙauyen Mutunji inda jiragen yakin suka bi su suka kuma musu aman wuta. To sai dai kuma an sami rahotannin dake cewa jiragen yakin sun halaka faran hula guda 64 a wannan kauye. Akan haka hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta yi karin haske.
Now the truth of it as it stands now is that yes, as we watching maybe later on we'll see the clip of that operation, the airstrike operation that was conducted there.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na hedkwatar sojojin Najeriya kenan, Manjan General Musa Danmadami yake karin haske, inda yake cewa gaskiyar magana kamar yadda daga bisani zan nuna muku faifan bidiyon yadda ake kai wannan farmakin da jiragen yaki suka kai, wani shiryayye kuma tsararren farmaki ne. Ce da za a ce irin wannan adadi har mutum 63 a ce wai sun mutu a wannan farmakin ba, ba na ganin haka zai faru. Wannan farmaki ne wanda ya sami dimbin nasara kuma an kashe dimbin 'yan ta'adda. Farmaki ne na haɗin gwiwa tsakanin sojojin sama da na ƙasa. Abin bakin ciki yayin wannan farmaki, mun rasa wasu sojojinmu na ƙasa, wannan haka ne.
To tunda ta kai ga har kun rasa dakarunku su kuma fararen hula fa.
But the number of civilian casualties as per collateral damage cannot be confirmed.
Adadin fararen hula da za a iya cewa abin ya shafa ba za a iya tabbatar da shi ba. Da a ce ka ga rahoton gwamnatin jihar Zamfara ta fitar, ko ita din ma ba ta fito ta ba mu adadin waɗanda abin ya shafa ba, saboda haka an kaddamar da bincike don a tantance ko abin ya shafi fararen hula. Kenan yanzu ba za mu iya baka wani adadin jumla da za a ce abin ya shafa ba, amma dai ka sani wannan wani shiryayyen farmaki ne da muka kashe ɗimbin 'yan ta'adda sosai da sosai.
Air bombardment was precision bombardment. A lot of terrorists were equally neutralized.
Daga bisani na tuntuɓi wani dan asalin jihar Zamfara, ko mai zai ce akan wannan farmaki na sojojin?
Alhamdulillah Malam Hassan, babban nasara kam an same ta, kuma muna godiya ga sojojin sama da na ƙasa. An fitattaki mutanen nan sosai a wannan yanki, muna fata ba za mu ƙara sabgaggan mutanen da an karga aka sani ba waɗanda suke addaba al'umma. Duk wanda a wannan yanki yana cikin farin ciki bisa ga nasarorin da sojoji suka samu.
To me zaka ce kan cewar abin ya shafi faran hula?
Operation din na shekaran jiya da sojoji suka yi, wasu ngu an yi targetin nasu saboda 'yan ta'addan nan sun shigo cikin su, kuma wurin kokarin bin su a dakile su ya shafi fararen hula. Zuma haka anan Yarimon Bakura Hospital kwaye da yawa waɗanda suke ɗaukan magani.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Yeah.
yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma kamar a makon da ya gabata, tsauraya muke yi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da shirin yanayi da muhalli yayi nazari akan su. Idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 12 ga watan Agusta na bana, akala shirin ta karkata kan illolin leda ga tsirrai, inda na tuntubi Dr. Muhammad Abbajini wanda ya yi bayani kamar haka.
Hayakin robobi banda ma al'umma ma muhalli wato environment yana ƙara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai. Karin bayani kuma shi leda din da muka ce yakan zanna shekara fiye da 2000 benar ke ba. Wani nin ya narke ma sai yayyanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya ƙara bata ƙasa ya zamanto duk inda ƙasan yake ba zai ma samu ya amfani al'umma ba. Alal misali zai noma kamar su hatsi, su gyada da wasu abubuwa. Wannan kuma ni kaina ma hiri na gani an saya mini itatuwan mangoro daga Kaduna na zona shisho kasuwa wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun ki tashi shi da nace a bincika me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke amma ledodi kuma suna nan daram abin shi yasa kowane ice da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi.
Baya ga haka, a ranar 19 ga wannan wata na Agustan dai, mun tattauna da Dr. Salisu Dahiru wanda ya kasance mutum na farko da zai jagoranci National Council on Climate Change, wato babban director Majalisar Sauyin Yanayi ta Najeriya, majalisin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sahalewa domin kula da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi, kuma ya yi bayani a game da muhimmancin wannan majalisi.
Kowane bangare na mu'amalan bil adam ko ta hanyar zamantakewa na yau da kullum ko kuma ta hanyar sufuri ko fannin noma da sana'antu da duk wani fanni dai da dan adam yake hudda ciki gaban mai yanayi yana shafar sa, don wani lokaci za ki ga ko magadan fari ko kuma ambaliya ko kuma matsalolin da suka shafi farin dango da kuma tsuntsayen polar bears, to duka su suna da alaka da mamayen yanayi. Saboda haka sai gwamnati ta fahimci cewa yawancin matakan da ake son a dauka don rage tsananin waɗannan matsalolin za su buƙaci kaman ƙarfin iko wanda ya ɗara sashen nan na ma'aikatar muhalli za ta yi. Saboda haka aka ƙirƙiro wannan ma'aikata wadda shugaban ƙasa shi ne ma ainihin shugaban batun cikin shugaban kasa shi ne kamar vice chairman na wannan majalisa. Sannan sai aka ɗebo ministoci waɗanda ayyukan su ya shafi maganan gama yanayi, ruwa, gona, muhalli, masana'antu, sufuri, harkar mata da kuma marasa galihu da sauransu da kuma al'amura na cinikayya baki ɗaya tattalin arziki.
Sannan a ranar 16 ga watan Satumba na wannan shekarar mai ban kwana, shirin ya mai da hankali akan ziyarar da jakadan Amurka na musamman kan sauyin yanayi John Kerry ya kawo Najeriya kafin ya leka Senegal gabanin taron sauyin yanayi na duniyar da aka yi a kasar Masar a watan Nuwamba.
You won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects.
Babu yadda za ku samu trillions daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga. Kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. A zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyukan yi domin su samu kudaden biyan kudin lantarki. Abu ne da yake bukatar lokaci, dole a bada kulawa mai kyau a kai, amma a tunani na za mu iya yi biye da abun da muke yi yanzu, domin hakan zai ba mu damar samar da dadan da ake bukata a yi waɗannan ayyuka. Ana kuma bukatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don mu ce za mu yi ba kawai.
A cikin wannan shirin dai, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka yayi tsokaci akan ziyarar ta John Kerry.
Wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a karkashinka ya kamata lalle gaya maka yanda ya kamata kai ririta mishi dukiyarsa. Domin wannan kudi da Najeriya take kokarin samu daga ƙasar Amurka yana da alaka da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurbata muhalli ba. Dole ne su sa ido akan cewa menene kudurorinmu wanda zai daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci. Domin idan muka bunkasa wannan harka ta makamashi mara gurbata muhalli, kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita Najeriya. Domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi, kuma mutanenmu masu kokari ne. Ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci, zaki ga abin da kasashen da suke hudu jakadanci da su za su samu.
Mai sauraro, duka abinda shirin yanayi da muhalli na yau ya kunsa kenan, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu sake dawowa da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Mu'azu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya karɓi makamai da aka turo ta jirgin ruwa daga Koriya ta Arewa don taimakawa sojojin Rasha a Ukraine, wanda alama ce ta faɗaɗa rawar da kamfanin ke takawa a wannan rikici. Mai kamfanin Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya musanta batun da ya bayyana a matsayin tsegumi da shacifaɗi. Kungiyar Tarayyar Afirka da Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka sun yi allawa daidai yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a Gambiya. Mamkin Gambiya ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hambarar da shugaba Adama Barrow. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce rashin yin garan bawul a harkar tsaro ne ya haddasa wannan sabon yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan karamar ƙasa ta yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa da gwamnatin Gambiya ta fitar a ranar Laraba da ta gabata, ta ce rahotannin sirri sun nuna cewa wasu sojojin ƙasar na shirin hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa. Amurka na duba ƙarin matakai da za ta ƙaƙaba wa 'yan Taliban na Afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata, a cewar wata babbar jami'ar diflomasiyya a Amurka. Karen Deka, shugabar ofishin jakadancin Amurka a ƙasashen kudancin Asiya, ta fitar da wani gargaɗi da yammacin ranar Laraba kwana guda bayan da mahukuntan ƙasar suka dakatar da ɗalibai mata shiga dukkan jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu na Afghanistan har sai baba ta gani. Shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila Mossad ya faɗa jiya Alhamis cewa daren na neman fada da samar da makamai na zamani ga Rasha, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. Gargaɗin na David Bania ya zo ne bayan da Amurka a farkon wannan wata ta nuna fargaba kan cikakken ƙawancen tsaro tsakanin Tehran da Moscow, wacce ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata.
To masu sauraro, wadda takaitattun labarin muka kawo muku ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wannan sabon shirin, ciki har da shirin Duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai, sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.